أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قضيهم بدار العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من تشوف إجري لنا بهذا المحضر والتاد في بنظرة تاتي لنا بالزفر. باب ونم بادي لما جاء abin da yazo fi ta'jili cikin gaggawa da zuhuri da sallah azhar. To wannan baji zai yi magana cikin gaggawa da sallah azhar. To kan muji wannan baji ya ce za a gaggawa da sallah azhar ga tsakar rana mu tashi ne sallah azhar. Sallah azhar ita tafi kowace wuya wajen lokaci, ita tafi kowace hadari. Lallai da rana kamar yadda muka zo inuwa ta haɗi gabas, rana ta gabas take fitowa, to za ka ga inuwa yamma take yi, rana tana ƙara tasowa, inuwa tana raguwa ta gab ta yamma, rana tana tasowa har rana ta zo tsakiyar sama, kabidin sama, tsakiyar sama. To idan rana ta zo tsakiyar sama har nafila a duniya hana, mutum ba zai yi ko nafila a wannan lokaci ba. Ya za a yi mutane ya gane rana ta zo tsakiyar sama zai ga komai ba shi da inuwa, komai inuwa su ta shiga cikin jikinsa. To rana ta zo tsakiyar sama kenan, gari ya yi cin, to shi kenan sai rana kuma ta yamma, to sai daga inuwa kuma ta faɗi gabas. Yanzu inuwa ta faɗi gabas, rana tana ƙara yamma sosai, inuwa tana ƙara tsaho. To yanzu idan inuwa ta faɗi gabas ɗin nan rana ta yi yamma, to yanzu azhar ta yi. Amma kuma sai da awo, akwai hadisi da muka shige, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Jibril ya gaggauta sallah da shi ranar farko da inuwa ta faɗi gabas daidai hancin takalmi. Ka ga nan ka ci awo daidai hancin takalmi. To a wannan awo hadisin sayyidina Umar Imamu Malik da shi ya buɗe muwaddarsa na babu mawaqitus salati, yana Umar yana rubutawa gwaunoninsa kar ku sake ku yi sallar azhar sai inuwa ta kai kamun hannu, ta kai zira'i. Bayan inuwa ta faɗi gabas ɗin nan, bayan zillin zawali ɗin mai kaman kamu ɗaya ɗin, to kuma sai ka auna inuwa adadin hannunka, adadin kamun hannu. To in ka auna inuwa adadin kamun hannunka zira'i ɗaya, to azhar ta yi. Idan ka lura za ka ga kaman ɗaya da rabi ko shaura ɗan kaɗan, inda za ka ga inuwa ta kama wannan awon hannunka. To sai na wani yana rubutawa kakka wanda ya sake sallah azhar sai ya auna wannan awo ya ga ta yi. Don haka Imam Malik ya buɗe mazhabarsa da cewa kan wanda ya yi sallah azhar a mazhabarsa sai inuwa ta kai kamu ɗaya, kuma ko lokacin zafi ko lokacin ɗari, ko lokacin zafi ko lokacin ɗari. Ta wannan magana ta sayyidina Umar, duk da mursali ne amma kuma karɓaɗɗe ne da shi Imam Malik ya buɗe muwaddarsa. To haka ta tafi da tafi har kuma inuwarka ta yi tsahonka, inuwarka ta yi tsahonka, inuwarka ta yi tsahonka, za ka ga wajen ƙarfe biyu kenan inuwarka ta yi tsahonka. To wannan kenan. Sai hadisin Abdullahi bin Mas'ud, to Imam Malik inda ya ce kar wanda ya sake sallah sai kamu ɗaya ɗin nan cikin mudawwana, mudawwana barazi'i, in ka duba za ka ga wannan. Sai hadisin Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Mas'ud hadisin sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam idan lokacin zafi ne, ma'ana rana tarwai, Annabi ya nema na sallah azhar idan inuwa ta faɗi gabas an yi taku uku zuwa taku biyar. Yanzu kuma ba da zira'i ba, sai ka taka kafarka, sai ka sa inuwar taka ƙarshenta ya kai ɗan wani jikin kara ko jikin bango. To sai ka, bayan wannan inuwar da ta ɗan haɗi, sai ka taka ɗaya, ka taka biyu, ka taka uku. To in ka ga inuwar ka ta kai wannan taku uku ɗin nan, sai ka yi sallah azhar, ko ka yi taku huɗu, ko ka yi taku biyar. To duk dai lokacin ta ne. Wai wannan fa in kana son gaggawa ne, amma in ba zancen gaggawa ba ka bari har sai lokacin duk yanzu wannan magana da muke yi wai za ka yi gaggawa yin sallah a zahabi ake wannan to ko kai taku ɗaya taku biyu taku uku ko taku hudu ko taku biyar ji Abdullahi bin Mas'ud wannan lokacin zafi kenan idan lokacin ƙari ne kuwa bayan in wannan ta faɗi sai ka yi taku biyar ko kai taku shida ko kai taku bakwai to wai fa duk wannan magana da ake yanzu ne a zahar farkon da ya fara to malamai suka ce yanzu maganar wannan taku ɗin nan lokuta ba ɗaya suke ba za ka ga wani lokaci lokuta suna bayan da za a ce an kafa lokaci ɗaya shi za a dinga sallah misali a baya a shi za mu zo suka ce January watan January na turanci idan ya kama to duk inginuwa ɗin nan ta faɗi daidai kamar taku ɗaya to yanzu sai ka yi taku hudu a kan wannan taku ɗaya na inuwa yanzu zai zama taku biyar kenan January zai zama taku biyar February zai zama taku uku tare da taku ɗaya taku hudu kenan March zai zama taku ɗaya tare da takun inuwa ɗin nan zai zama taku biyu watanni uku kenan to April May, June, July, August, wannan duk daidai. Sai wata na tara, September, sai ka yi taku uku, October, sai ka yi taku biyar, November, sai ka yi taku shida, December, sai ka yi taku bakwai. Malamai suka ce, in duk baka iya waɗannan take-take ba, ka bari sai ƙarfe biyu. Ko dai a wannan hali aka shiga kowane fasali aka shiga a zahar sa'i wannan afirka kaf malamai akan wannan suke ba da san rai suka sa wannan ba saboda ba kowa yake da ilimin da zai yi wannan aune-aune ba da take-take shi zan suka sa wannan amma in ka iya to shi kenan an ce sarkin Kano su musu zamaninsa ya kan yi sallah a zahar ƙarshe ɗaya da rabi shi ne ƙarshen yin bayan da ƙarfe ɗaya da rabi to sai addini mu bi shi a hankula da yawa mutum zai yi gaggawan ko gaban gwandan zai yi afu na addini to ya je kuma ya faɗa cikin rikici yadda sahabban nan suka biyo da shi su suka fi sanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da ake tsoro an ce da ka yi sallah lokacinta bai bawara kamar ta sai shekara karama zunubin ka bar sallah sai shekara ɗaya karama ta yafi sauki akan ka yi ta lokaci da shi shine duk abin tsoro ba wai zancen ko wani jama'a kaza kaza ba to yanzu wannan babu zai fara ma ja abin da yazo citta ajibi cikin gaggawa da zuhur da sallah azhar حدثنا حناد بن سري حناد بن سري يظن تدم حدثنا وكيء يظن تدم عن سفيان دغ سفيان عن حكيم بن جبير دغ حكيم بن جبير عن ابراهيم دغ ابراهيم عن الاسود دغ اسود عن عائشه عن كربا دغ سيدة عائشة قالت سيدة عائشة تاتي ما رايت احدا بن تبا غنم متين دايا با kana ashadda ta'jila wanda yafi gaggawar gaggautawa da zuhur da sallah azhar min rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah banga wanda yake gaggawa azhar irin manzon Allah ba amma har wannan magana ta bata fita daga kan sai zawaji yayi ba kan mutum yaji haka yace ai gashi sai da ta rawaito manzon Allah yana gaggawar azhar amma sai zawaji yazo za mu zo idan rana ta tashi ma kuma duk wannan kirgen ma ya barkace annabi ya ce a batta ma sai inuwa ta sauka idan rana ta tashi ma a za a din ma a batta ma a tura ta ma biyu ma biyu da wani abu har sai gari ya yi sanyi iska ta so ma abu duk za mu zo kuma wannan a ga yan mashin to ta ce dai bata ga mai gaggawan a zahar ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam wala min abi bakar haka bayansa ban ga mai gaggawa ba irin abubakar wala min umar haka bayansa ma sai na umar yake gaggawa a ciki kala turmuzi yace wa fil babi a wannan babi an jabirin bin abdullahi an karba daga jabir dan abdullahi wa kabbadi da kabbadi wa abi barzata da abi barzata wa ibn mas'ud da abdullahi dan mas'ud kuma abdullahi dan mas'ud din nan da shi an karbo wannan hadisi a wajensa shi ya mana zancen kuma taku din ta cikin lokacin zafi taku 3 zuwa taku 5 cikin lokacin dari taku 5 zuwa taku 7 kaga shi ya karbo hadisin amma kuma ga abin da ya lura da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Anas wa Zaid ibn Thabit da Zaid ibn Thabit wa Anas da Anas wa Jabir ibn Samurah da Jabir ibn Samurah qala Abu Isa Tirmidhi yace hadisu Aisha ta wannan hadisi na sai da Aisha hadisi ne hasanin kyakkyawa wa huwa alladhi tarahu ahadul ilm shi malamai suka zaba min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah wa yansu su wa man ba'dahum da wa'ansu da suka zo bayan su na daga tabi'ai cewa in dai gawali yayi inuwa ta faɗi gabas kuma wannan ko ta kamu daya mazhabar sayyidina Umar da mazhabar Imam Malik ko kuma tayi taku daya din ko taku uku zuwa taku biyar ko taku biyar zuwa taku bakwai dari ko sanyi to akan wannan wa'ansu daga cikin malamai na sahabbai suke da tabi'ai qala ali ibn madini ali dan madini yace qala yahya ibn sa'id yahya dan sa'id yace wa qad takallama shu'batu malan shu'batu yayi magana fi hakim ibn jubair wannan hakim ibn jubair inda aka karbo wannan hadisi a wajen sa to shu'batu ya dan yi magana akan sa min ajli hadisi allazi rawahu saboda hadisin da ya rawaito ali ibn mas'ud daga abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi man sa'ala an-nas wa lahu ma yuqulu duk wanda yake roƙon mutane amma yana da abin da zai wadace shi har zuwa ƙarshen hadisi to sun dan taba shi saboda wannan hadisi da ya rawaito akwai magana akan sa qala yahya yahya yace wa rawala sufyan wa za'idat sufyan da za'idat sun rawaito gare shi walam yara yahya bi hadisihi ba'd malan yahya da ga hadisin hakim wani laifi ne da shi ba qala muhammad bukhari yace wa qaru ya an hakim ibn jubair arawato daga hakim dan jubair an sa'id ibn jubair shi kuma ya tsaka daga sa'id dan jubair an aisha daga sayyida aisha annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi fi ta'jilu zuhur cikin gaggauta azhab wannan da muka faɗa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani hasan dan ali al-hulwani ba wancan sayyidina hasan ba hasan dan ali al-hulwani ya zantar da mu أخبرنا عبد الرزاق شو كيتش عبد الرزاق يا باشي لاباري أخبرنا ما أمره عبد الرزاق يتش ما أمر يا باشي لاباري أن الزهوري بغى زهوري قال زهوري يتش أخبرني أنس بن مالك أنس بن مالك يا غيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النتاد أمن شاء الله صبت أغريشي صلى الزهورة يا يصلى أزهر حين زالت الشمس يا إن دلانا توبوت فكي السماء إنو أتخاذ جبهت النبي صلى الله عليه وسلم yayi sallah azhar ko dai gurgurdan hancin takalmin nan ko gurgurdan wayannan taku da aka fada qala abu isa tirmidhi yace hadha hadithun sahihun wannan hadithun annabi yayi sallah bayan rana ta gota din nan hadisi ne ingantacce huwa hasan hadisi shi yafi kyau ma na daga hadisi fi hadhal babi yafi wancan da muka fada kyau wasil babi a cikin babin an jajiru an karba daga jajiru babu wannan babu ne ma ja cikin abin da yazo fi ta'kirul zuhur cikin ajinkirta sallah azhar fi shiddatil har in akwai tsananin rana in gari akwai rana ta take to ajinkirta sallah azhar ta tashi ma daga wancan gwaje-gwajen duk da akai din nan a jata sosai haddathana kutaybah ya zantar da mu haddathana laysu ya zantar da mu ali bin shihab daga dan shihab an sa'id ibn musayyib daga sa'id dan musayyib shine karshen tabi'ai da ya rasu wa abi salamata da abi salamata an abi hurairata an karba daga abi hurairata qala abu hurairata yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi da tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace izashtadda al-habu idan zafin rana yayi zafi idan rana ce zafi fa abridu an salati ku sanya ya sallah kar ku tashi cikin ranar nan sai ku sallah azhar ku sanya yata ku bari har lokaci ya dan tafi gari ya dan yi sanyi fa inna shiddatal har cewa tsananin zafin rana numfashi jahannama yana daga cikin tururin jahannama numfashin wutar jahannama wannan kuma hadisi ne na annabi da yake cewa sallallahu alaihi wasallam wutar jahannama ta ci kanta har ta kai tsara wajen Allah zafi na ya ishe ni annabi ya ce na baki lokaci biyu ki dinga numfashi a ciki lokacin zafi da lokacin dari idan zafi yayi zafi gari ya take ko kana cikin fankan ma kana jikarin kana cikin zafi lokacin numfashin ta kenan haka in sanyi ya zafi lokacin da ake cewa jaura ko ga hutan a gaban kana jin zafi lokacin ta kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zafin nan ya zafi gari ya dau zafi to ku sanyaya sallah azhar kala Tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an abi sa'idin an karɓa daga abi sa'idin wa abi zarrin an karɓi irinsa daga abi zarrin wa bin umara daga abdullahi dan umara wal mujirati daga abdullahi dan mujirati wal qasim bin safwana da qasim dan safwana an abihi daga babansa safwana wa abi musa da abu musa wa bin abbas da abdullahi dan abbas wa anas da anas kala tirmidhi yace wa ruwiya an umara an karbo irin wannan ma daga sayyidina Umar annabi nabiyyi ya karba daga annabi fi hazal babi a wannan babi wala yasufu amma ingancin sa da dangana sa da inganta ba kala abu isa tirmidhi yace ba wannan da muka faɗa ba an karbi irin sama a wata hanya kuma ta faɗa kan sayyidina Umar ita ce ta inganta ba amma yanzu wannan hanya da muka faɗa sahihi yace ingantacciya ce kala abu isa tirmidhi yace hadisu abi hurairata hadisu nan na sayyidina abi hurairata hadisun hadisi ne hasanin kyakkyawa fahihun ingantacce wa kadik tara qaumi jama'a sun zabi wannan min ahlul ilmi daga malamai ta akira salati zuhur suka ce a jinkirta sallah azhar kamar yanda yazo fi shiddatil har a cikin tsananin rana wa huwa qaulu bin mubarak shine fadin malam ibn mubarak wa ahmada shine fadin ahmad bin hanbali wa ishaqa shine fadin ishaqa ibn rahawai shine shaykhul bukhari qala shafi'i Imam Shafi'i yace innamal ibrad abinda ake nufi da sanyaya din nan bi salatin zuhur da sallar azhar idan kana masjidan masallaci ne yantabu ahluhu min al-bu'd ma zuwa sallah masallacin suna tahowa daga nesa to ka ai gaggawa a jinkirta sallah har gari ya sanyi fa ammal musalli amma wanda zai sallah shi kadai wahadahu shi kadai wannan abinda Imam Shafi'i yake fassara kenan fa amma musalli wahadahu amma wanda zai salla shi kadai wallazi yusalli fi masjid qaumihi da wanda yake yin salla a masallacin mutanen sa masallacin a kofar gidansa ne ko ko irin masallacin unguwarsa ne da ya fito daga kofar gidansa ya shiga wallazi uhibbu ni shafi abinda nake so gare shi Allah ya akira salata kai ya jinkirta salla din fi shiddatil har a cikin tsananin rana yayi ta amma lokaci yayi wannan magana katta da wanda yaji yana ci zai iya yin ta lokaci da ba daga ita shi tsakar rana ai lokacin ta yayi kala abu isa tirmidhi yace wa ma'ana man zahaba ila ta'kirul zuhr ma'anan malaman da suka tafi cewa ya jinkirta ta fi shiddatil har a cikin tsananin rana huwa aula magana su ita tafi dacewa a ji wa ashbahu bil ittiba'i dan magana su ita ta dace da maganar manzon Allah su suka ji abinda annabi yace sallallahu alaihi wasallama wanda ya karbi abin nan da Shafi'i ya faɗa ba wa amma ma zahaba ilayhi Shafi'i amma wannan magana da Shafi'i ya tafi akan ta annabi ku fata wannan sauki da annabi ya ce ka a dinga sallah azhar a cikin zafin rana liman yanta min al-bu'd yace wai ta wanda yake tsohowa daga nesa ne wal mashaqqat wanda yake da wahala kafin ya zo masallaci dan ka a tsananta ne Allah nafi fa inna fi hadisi abi zarr hadisin abinda yazo cikin hadisin abi zarr ma ya dulli akwai abinda yake nuna mana alaki lafi ma kala shafi sabanin wannan abu da shafi ya faɗa shi dai annabi ya faɗa ko kusa kake kai ko a cikin gidanka masallacin ma yake ka jinkirta abinda annabi yake nufi kenan ba kamar yadda Imam Shafi Allah ya yarda da shi ya faɗa ba kala abu zarr ga hadisin abu zarr din abu zarr yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi fi safarin cikin tafiya ko kaga girman sahabi din duk girman wani so yake ga annabi ma ko da so daya sallallahu alaihi wasallam shi ba zai ce mun ci da annabi mun yi kaza da annabi mun yi to Abu Zar yake cewa mun kasance muna tare da annabi fi safarin a tafiya fa azana Bilal da lokacin azhar ya sai Bilal ya tashi ya kiran sallah shine mai kiran sallah annabi bi salatu zuhur da sallah azhar fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa ya Bilal ya kai Bilal abrid sanyaya mana ita kuma abri sanyaya ta bari lokaci ya dan ja ta kakka ta da ikama ne walau kana al'amru to da lamarin alama zahaba ilayhi shafi'i a yanda imamu shafi'i ya tafi ne wannan ya kulli ibrad bi zalika alwaqti ma'ana da ba wannan ma'ana manzo Allah ya ce a sanya tunda duk an hadi a waje daya ba a jiran wani ya taso daga wani waje ya zo kaga ne lishtima'in sabida haduwansa haban duka su safara a cikin tafiya wa kanu la yahtajuna sun kasance ba sa bukata an yanta bu min al-bu'd wani ya tafi daga ne ta duka su a hali haddathana mahmud ibn zailana mahmud dan zailana ya zanta da mu haddathana abu daud da tayali siyu abu daud da tayali ya zanta da mu qala yake an ba ana shubatu malan shubatu ya zanta ya ba mu labari an muhajiri daga muhajiri abul hasan abul hasan an zaid ibn wahab daga zaid dan wahab an abi zarrin daga abi zarrin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amsa allah subhanahu wa ta'ala shi kana ya kasance fi safarin a tafiya wa ma abu bilal tare da shi a gurin mai kiran sallah bila fa arada an yi kima sai bilal ya so zai tada sallah fa qala sai annabi ya ce masa aburid sanyata sanyata bilal shikenan aka dan zauna jumu ثم اراد ان يقيم بلال يتاشي زي يقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم ابرز في الظهر بلال صيام انا ازحف بنا قال يسي يتي حتى راينا في التلول بلال يجيك انت صلى ازحف بنا حسيد مكا زئيم والدوا زيتا صوم فوقا ثم اقام فنن بلال يتاشي يقام فصلى يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي ان شدة الحرب سنن رانا min fayhi jahannama yana daga cikin turun wutar jahannama numfashin jahannama fa abridu an salatuku dinga sanya ya salla a zahab in akwai rana ta taki qala abu isa turmizi yace haza hadithun hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce allahumma salli ala sayyidina muhammad wal hadi ila sahbihi wa sallam alhamdulillah